Sashen Hausa da muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariyar Lahadi 19 ga watan Nuwamban shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya, sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasi. Yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba Yako mai kiri ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa. Zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanin labarai.
Shugabannin jam'iyyar ZANU-PF na shugaba Robert Mugabe sun yi sallami Mugabe a matsayin shugaban jam'iyyar. Gwamnatin Palace din ta yi barazana yanke dukkan wasu hanyoyin sadarwa tsakaninta da Amurka, muddin gwamnatin shugaba Donald Trump ta ci gaba da yin ta yi amfani da yunkurinta na kulle mata ofishoshin jakadancinta da ke nan Washington DC. Mahukuntan ƙasar Ukraine sun tsare wani ɗan taliki da suke tuhuma da harbe wani editan mujallar Forbes mai suna Paul Klebnevkov a shekarar 2004.
To, ko bayan kun gama jin labarin, za ku je cewar yau ne ranar da aka ware don wayar da jama'a akan tsaftace gidajen bahaya, wacce hukumar WHO ta ware a kowace ranar 19 ga watan Nuwamba. To, ko ya batun tsaftace gidajen bahaya yake a ƙasashenmu?
Maganan tsafta ba haya ma kadai ba, a dukkan magudanan ruwanmu ko kuma dukkan wani abin da ya shafi drainage in ka kula a Najeriya, mu ba an riga an ba da mu a baya.
Hukumomi a jamhuriyar Niger kuma sun tashi haikan akan batun yadda ake sayar da bakakin fatar Afirka a matsayin bayi a ƙasar Libya. Wani shugaban kungiyar kare haƙƙin bil'adama a ƙasar ta Niger ya bayyana matukar damuwarsa ga wannan batu.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bisa ga a ce yanzu haɗan adam an yi ba hanyar da za a yi fatoci da shi, a ce a sayar da shi a amshi kuɗi. Kenan kaga mu muna Allah wanda bisa ga wannan abu na matsayin mu masu kare haƙƙin ɗan adam.
Muna kuma ɗauke da wata hira da Isa Ali, shugaban wata ƙungiya mai yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi a ƙasar Ghana, inda ya bayyana mana ɓanna da shan barasa ke yi wa ƙasashen Afirka. Bayan haka Mahmud Lalu zai shigo da shirinsa na duniyar Amurka, sai kuma saƙonni da kuka aiko mana, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Masu saurare, assalamu alaikum. Shugabannin jam'iyyar ZANU-PF na shugaba Robert Mugabe yau sun sallami Mugabe a matsayin shugaban jam'iyyar, kana suna da tsohon mataimakin shugaban ƙasar Emmerson Mnangagwa a matsayin sabon shugaban jam'iyyar. Idan dai ba a manta ba, a cikin satin ta gabata ne Mugabe ya kori mataimakin nasa, wato Emmerson. Haka kuma shugabannin sun kori matar Mugabe Grace a matsayin shugaban mata na jam'iyyar, har ma daga cikin jam'iyyar gaba ɗayanta. Yanzu dai Mugabe zai sauka daga kan shugabancin ƙasar ba don ƙashin kansa ba. Idan ko bai haka ba, abu na biyu da ka biyo baya shine majalisar dokokin ƙasar ta tsige shi. Mai tsawatarwa na majalisar dokokin ƙasar Innocent Gonaise shine shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters haka. Kuma yanzu haka shugabannin jam'iyyar MDCT da ta ZANU-PF suna tattaunawa domin haɗa kai a majalisar. Gonaise ya ce muddin shugaba Mugabe bai sauka ba daga yau zuwa ranar Talata, to ba makawa abinda zai biyo baya shine tsigewa. Har zuwa jiya dubban matasa ne suka cika titunan birnin Zimbabwe, wato Harare, domin gudanar da zanga-zanga na kiran Mugabe da ya sauka. Gwamnatin Palestine ta yi barazanar yanke dukkan wasu hanyoyin sadarwa tsakaninta da Amurka, muddin gwamnatin shugaba Donald Trump ta ci gaba ta yi amfani da yunkurinta na kulle mata ofishoshin jakadancinta da ke Washington DC. A cikin wani bidiyo ta hanyar sadarwar zamani, an nuna ɗaya daga cikin manyan jami'an Palestine, Saeed Erekat, wanda shi ne ke shiga tsakani akan wannan batu, yana sukar lamirin gwamnatin Amurka, yana cewa tana neman ta ba da kai buri ya hau domin gwamnatin Isra'ila ta matsa mata lamba. Ya ce wannan ko na faruwa ne domin ƙungiyar neman 'yancin Palestine na matsa ƙaimi ga babban kotun duniya ta ƙasa da ƙasa, da kotun ta tabbatar cewa an hukunta Isra'ilawa da ke cutawa Palestinawa. Saeed ya ci gaba da cewa ba za su yarda da wannan yunkurin ba. Ya ce gwamnatin Netanyahu ce take ƙoƙarin ganin su kurkuta yunkurin samar da zaman lafiya tsakanin ƙasashen biyu. Ya ce domin cimma wannan buri nasu yasa gwamnatin ta Isra'ila ke kokarin lalata komai a halin yanzu alhali batun samar da zaman lafiya ai nisa a tsakanin su sai dai kawo yanzu gwamnatin Amurka bata ce komai ba game da wannan batu amma option Netanyahu ya ce kullu option da Amurka ce Amurka ta ce za ta yi shawara ce da yara ta kan Amurka da ma dokokinta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC Mahukuntan ƙasar Ukraine sun tsare wani dan taliki da suke tuhuma da harbe wani editor mujallar Forbes mai suna Paul Klenikov a shekarar 2004. Ma'aikatan tsaro na farin kaya na ƙasar ta Ukraine ta faɗa a cikin wata sanarwar da ta fitar jiya Asabar cewa ta tsare wani mutum a Kyiv wanda asalin sa dan Rasha ne wanda ke cikin jerin mutanen da ake tuhuma da aiwatar da wasu kissa a lokuta daban-daban sai dai Ukraine din bata bada sunan wannan mutumin ba. Shi dai Klenikov Klenikov shine babban editor mujallar Forbes sai inda aka halbe shi a wajen birnin Moscow inda ofishin shi yake a cikin watan Juli na shekarar 2004 wannan harbi ya sa yayi ji mummunan rauni wanda daga bisani ya mutu a asibiti ana tuhuman dalilin wannan kisan da aka yi masa ba zai rasa nasaba da labarin da ya rubuta ba game da Boris Berezkovsky labarin da ya sauki lamirin tsohon gidan sarautar kasar wanda ya bayyana cewa sun tafka wani kazamin almundahan a gwamnati wanda kuma labarin bai tsaya ga mujalla ba Klenikov ya mayar da labarin cikin tsarin littafi wanda yayi watake ubangidan Kremlin wanda ya kwashi dukiyar Rasha littafin yayi bayanin yadda aka yi cin hanci aka gudanar da cin hanci da Rashawa zamanin mulkin shugaba Boris Yeltsin da dadan tsohon shugaban yan adawan kasar Venezuela Antonio Ledezma ya gana da Prime Minister kasar Spain Mario Rajoy a jiya Asabar a Madrid ya isa kasar ta Spain ne daga kasar Colombia bayan ya gudu daga daurin talalan da ake masa a Caracas sai dai daga cikin mutanen biyu ba wanda ya bayyana abin da suka tattauna a tsakanin su kafin Ledezma ya bar kasar Colombia sai da ya bayyana cewa yana yawo ne kasa-kasa domin ganin ya tabbatar da an kafa demokradiya mai yanci a kasar sa shi dai Ledezma shine tsohon magajin garin Caracas yace kuma yayi magana da shugaban kasar Colombia Juan Manuel Santos wanda yace zai mara masa baya Ledezma wanda yake karkashin daurin talala tun a shekarar 2015 an tsare shi ne bayan da aka tume shi da yunkurin juyin mulki yace ya guru daga wannan daurin talalan ne tun a ranar Juma'a kana ya shiga makwabciyar kasar su wato Colombia kuma ya gitta shingen yan sanda da sojoji jami'an shige da fice na Colombia suka ce Ledezma ya shigo kasar ce ta hanyar da ta dace ba wai barauniyar hanya ba Mashahurin dan kasuwan nan Sebastian Pinera ake sa ran ya samu nasara a zaben kasar Chile sai dai kuma ba tabbacin ya samu kashi 50 na kuri'un da ake bukata wanda zai hana aje zagaye na biyu na zaben wanda za a yi a cikin watan gobe idan Allah ya kai mu
Toma Dalla Lada Ibrahim a yau kenan aka saurara da labaran duniya Ranar 17 ga watan Nuwamba kowace shekara rana ce da hukumar kiwon lafiya ta WHO ta ware don wayar da al'umman duniya akan tsaftace gidajen bahaya da kuma illoli na lafiya da rashin tsaftace bahaya ke haifarwa al'umma ga wakilinmu baban gida Jibrin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
kiyasin hukumar lafiya ta duniya da ya nuna cewa kimanin mutane 400 ne ke mutuwa a duk rana sakamakon kamuwa da cutuka daban-daban da ke da nasaba da rashin gurin bahaya mai tsafta a inda miliyoyin yara kuma kamar da hukumar UNICEF ta yi bayani ke saka miliyoyin yara cikin hatsarin kamuwa da cututtuka har ila yau kiyasin na majalisar ɗinkin duniya da ya nuna cewa mutane biliyan 4.5 ne ke zaune ba tare da guraren bahaya a gidajensu ba lamarin da kuma ke ci gaba da yada cutuka ga irin waɗannan mutane ko a nan Najeriya ma dai an nuna cewa kimanin mutane kusan miliyan 7 ne ke bahaya a filayen Allah labarin da kuma ake ganin yana da hatsarin gaske ga lafiya na al'umma ko ya al'umma na Najeriya ke ji game da irin wannan rana na yau da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin faɗakar da su game da muhimmancin gidajen bahaya ga dai Malam Dallada Aboki
maganan tsafta bahaya ma kaɗai ba a dukkan magudanan ruwanmu ko kuma dukkan wani abin da ya shafi drainage in ka kula a Najeriya mu ba an riga an ba da mu a baya yanzu billahi allazi da zaka shiga gidajen talakawa irin mu kaga irin gurin da muke tsugunawa zaka san an riga an bayar da mu
to sai dai a yanda majalisar dinkin duniya da kuma gwamnatoci daban-daban ke fafutukan ganin an wayar da kan al'umma game da muhimmancin gidajen bahaya wasu yan Najeriya na ganin hanya daya da za a bi domin samun nasarar magance wannan matsala ita ce ta dawo da tsarin nan na duba gari a jihohi da kananan hukumomi daban-daban kamar yadda malam Sadu Muhammad ya sheda man
kamar yanda muka sani a da a yanzu gwamnati ta yi baya-baya game da aikokin tsafta wasu gwamnatoci da suka zo sun so su dawo da abubuwan amma abin bai yiwu ba misali zan baka kaga a da akwai mutanen da ake cewa duba gari duba garin nan su sukan shigo gidanka su duba bandakunan ka su duba wajen wanke-wanken ka su duba abubuwa da yawa su gani in yayi daidai to in ma bai daidai ba a baka shawarwari ne yanda zaka gyara to kaga a lokacin da ana gyaran bandaki sosai amma a yanzu zamanin nan ba a gyaran bandaki yanda yake a gwamnatance sai dai wanda ya ga dama ya gyara nasa dan kansa wanda kuma bai ga dama ba shikenan
a ƙarshe dai fatan majalisar dinkin duniya shine na gadan an kawo ƙarshen mutuwar kananan yara da mata masu haihuwa sakamakon cutukan da suke kamuwa da su a gudaren bahaya da kuma sauran nau'in cutuka da suka hada da cutar malaria kwalara da makamantan su baban yaji furin murai amurka daga Lagos assalamu alaikum
mutan gana yau to madalla a gaida baban gidan Jibrin a jihar Bauchi ma wakilin mu Abdulwahab Muhammad ya aika mana da irin wannan rahoto
da gefen kuma a ganawa da manema labarai dangane da bikin ranar wuraren bahaya Hajiya Sa'adatu Sa'ad Mustafa commissioner kare muhalli da gandun daji na jihar Gombe ta yi bayanin irin matakan da gwamnati ta dauka hukumance
duk wani kasuwa sai mun tabbatar akwai wurin taba ruwa tashoshin mota akwai sannan ko kemis zaka bude dole ne kebe inda za a taba ruwa idan ya kamu da matsuwa yana da daman yayi sallama ya shiga wurin ka ce maka ka bashi wuri ya biya lalura idan har ba kai haka ba to doka tara zai fada akan ka
sai dai kuma a binciken da na gudanar ya nuna cewa akwai daidaikun jama'a suka samar da wuraren yin bahaya da suke kasuwanci da su Alhaji Babayo Aliyu Suleiman sa'in da ba shine babban jami'in kungiyar Jewel Habitat dake yaki da gurbata muhalli a Najeriya abin da yake
a wasu gurare ko wance wasu kasashe ko kuma kasuwanci ne ma zan ce gurin kiyaye kasuwanci to su kan yi ne akan yi a gina a zona abin su a gurin ka shiga ka biya ka fito
taken bikin ranar wuraren bahaya na wannan shekara shine bahayan mu suna zuwa ina ne Abdulwahab Muhammad murai Amurka daga Bauchi a Najeriya
to madalla a gaida Abdulwahab Muhammad hukumomi a jamhuriyar Niger sun tashi haikan akan batun yadda ake sayar da bakakin fatan nahiyar Afirka a matsayin bayi a kasar Libya wani wato shugabannin kasar Niger sun tashi sun ce za su yi haɗin gwiwa da sauran kasashen nahiyar Afirka don yaki da wannan batu
Hukumomi a jamhuriyar Niger sun yi kakkausar suka game da bakar ɗabi'ar nan da al'ummar duniya ke tunanin ta kau daga cikin al'amuran yau da kullum da ke wakana yanzu haka kasar Libya ita ce ta cinikin bayi da ke kasancewa abin kumya da ya wakana a ban kasa a kusan karni biyu da suka shude wannan ko ya zo ne bayan da waɗansu majigi da ke hituwa daga kasar ta Libya ke nuna ana cinikin bayi bakar fata yan kasashen Afrika a wannan kasar Ibrahim Yakuba shine ministan harkokin waje na jamhuriyar Niger
sur cette question le président de la république nous a instruit de nous mettre en contact avec tous les autres pays africains pour qu'ensemble à la prochaine réunion Union européenne Union africaine qui va se tenir dans quelques jours.
Game da wannan lamarin shugaban kasa ya umurce mu da mutuntubi sauran kasashen Afrika domin a taron tarayyar Afrika da takwarta ta tarayyar Turai a ƙarshen wannan watan wannan zance ya kasance a sahun gaba mun san cewa inji ministan na harkokin waje na jamhuriyar Niger Ibrahim Yakuba mutane suna iya yin kowane irin aika-aika amma a zato ba za su abka irin wannan ta'asar ba ta kumya a wannan karnin na 21 ashe don haka duk duniya da dukkan yan Niger suna nuna takaicin su game da wannan abin da yake wakana akan haka shugaban kasar jamhuriyar Niger ya
yayi Allah waddai da wannan lamarin haka zalika ya nemi dukkan kasashen duniya da su yi Allah waddai da wannan abin na cinikin bayi da ke wakana yanzu haka a kasar ta Libya.
Isa le president s'est élevé par rapport à cette situation et il a appelé l'ensemble du monde à se mobiliser pour y mettre fin.
Ana su bangaren kungiyoyin kare haƙƙin dan adam na jamhuriyar Niger sun soma yin Allah waddai da wannan lamarin kamar yanda Amdani shugaban kungiyar ANDDH ta kare haƙƙin dan adam reshen birnin Kwanni ya bayyana mini a dazu-dazun nan.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bisa ga a ce yanzu dan adam an yi bi hanyar da za a yi fatoci da shi a ce a sayar da shi a amshi kuɗi kenan kaga mu muna Allah wanda bisa ga wannan abu na matsayin mu masu kare haƙƙin dan adam kenan a ce har an saida mutum saba mu ƴanci na saba mu doka na ta duniya da ta ƙasa gaba daya kenan muna Allah wanda bisa ga waɗannan abu muna kira ga waɗannan masu waɗannan abubuwa gwamnatoci su dauki mataki su ga an tsayar da wannan abu an dakatar da shi da gaugawa ba tare da abin ya zama wani kaskanci ba bisa ga sha'ani na mai tala'anta duk wanda duk kasar da mun kaji har ta san wannan abu ta yi zamu yi Allah wanda da ita zamu la'ance ta mu masu kare haƙƙin dan adam
bakin haure ne da ƴan cirani ake kamewa ana sayarwa tamkar bayi a kasar ta Libya a yanzu haka tuni hukumomin jamhuriyar Nijar suka umurci jakadan kasar dake wannan kasar ta Libya da yayi bincike ya tabbatar cewa babu dan Nijar ko guda a cikin wannan halin haka ma hukumomin na jamhuriyar Nijar sun kira ga takwarorin su na kasar Libya da su dauki dukkan matakan da suka dace domin dakatar da wannan lamarin ba tare da bata lokaci ba. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To madalla a gaida Haruna Mamman Bago. Binciken hukumar kiwon lafiya ta WHO ya nuna shan giya na yin barna a kasashe masu tasowa musamman ma a nahiyar Afirka. Isa Ali babban jami'i ne na wata kungiyar yaki da shan giya a kasar Ghana a wata hira kuma da nayi da shi yayin da yake halartar wani taro a birnin New York akan yaki da shan giya. Ya bayyana man wasu alƙaluma da hukumar WHO ta cire a nahiyar Afirka akan shan giya kamar haka.
Mun ka duba dokan da dai samu ce WHO ko World Health Organization binciken da an kai duniya gaba daya yana nufi cewa an mun ka duba kasashe mu na Afirka samu ce a cikin dari kashi 30% kenan suna dai amfani da giya saboda shi muna da almost 70% 70 kenan kashi 70 da ba su sha to wannan kashi 70 na to shi wannan kamfanoni ke nema saboda mai sun gane cewa kama nan dai kasashen Turai dai ba inda za su iya wai su expand su iya su samu sabon customomi kenan amma da suka duba kasashen Afirka har kashi 70 ba su sha saboda shi inda suke yaki kenan yanda za a yi su samu kasuwanci cikin wannan kashi 70 mu ma
wato kamfanonin giya
kamfanonin giya kenan mu ma yakin da muke yi ne kar wannan kashi 70 na su shiga cikin shan giya don sun shiga cikin shan giya gaskiya zai ka mana matsala sosai matsala yana kawo talauci kaga ne don lokaci kaga sai ka gan wanda ke rike da gida sai ya je ya sha giya baban kenan sai ya sha giya mota ya je ya buga kaga talauci ya zo gidan kenan sai ka gan kuma maybe wasu gidaje uwan suke duba ki aiki su kawo a ci a sha to kaga in mai ta shiga cikin shanin giya sai ka ga ya kawo matsala saboda kaga shi shan giya in ka saba da shi wannan kudin shan giyan da wuya ka doki wannan kudi ka sa a cikin karatun danka ko abincin danka ko tufafin danka wannan giyan da inda ake ta sha kenan masalan kenan so mu ma soro muke yi ka mu samu wanga 70 jama'a mu da yawa na Afrika su shiga cikin shan giya ya ka mana masala sosai
to kana zancen dokoki kowa ya san hukuma ce ke kafa dokoki a cikin kowace ƙasa annan mun san hukumomin su suna taimakawa da kungiyoyi masu zaman kansu a kasashen mu shin ko gwamnatocin mu suna da wani abin da suke yi akan irin wannan batu
kaga babban matsala da muke da shi kenan kaga mun ka duba kasashen Turai kaga suna da dokoki da dama abinda ake ce musu law da regulation suna da shi da dama to saboda yanda yake aiki sai yanzu kamfanonin giya sai sun ka soma gudu nan sun ka soma shigo kasashen mu na Afrika da Asia sai mu ci garukan talakokin yanzu don saboda mu wurin bamu da dokoki mutum ya iya ya stash ya sha giya tun da safi har dare yanda yake so ba wani kowani yaro jinjiri ne inji turawai minor yana iya ya je ya segiya ya sha, amma wasu garuka gabanin ka iya ka segiya sai ka zo da wani kartin da sai mu ce shekarunka ke kai za a duba kaman kai ba yaro ba, amma wuraren mu ba mu da wadannan doka, saboda shi mun ka samu taimako nan yanda za mu iya mu je da shi in ya so mu gwada ma manyan mu kaman gaskiya kashashin turai suna da daukoki, ba kowa zai iya ya tashi ya je ya segiya yanda yake so ba, ba kuma kowane lokaci zaka iya ka tashi ka je ka segiya ba, saboda nan dai gaskiya sun yi nisa dai sosai kan dokoki.
To menene abubuwan da kuka tattauna hanyoyin da za a bi a magance wannan matsala?
Good. Na farko an duba cewa kaman kamata ne a duba lokacin da mace ke da ciki, ko in dai tana lokacin da take son ta dauki ciki ta yi kokari mai ta bar shan wannan giya na farko kenan. Na biyu kuma a duba yanda za a yi wuraren da ake sadda giya, a duba yanda za a yi a rage su. Sa'annan kuma wasu da an ka duba kaman dama iyayensu mashayan giya ne ko suna shan giya da jimawa, sai a duba yanda za a yi mai tun ma ba su soma baton dokan ciki ba, sai a duba a ba su counseling da wasu a musu nasiya, a duba yanda za a iya so su ma ko sun shiga wannan sai mu ce ko sun aure ko suna son su doki ciki, sai a duba cikin nasiyan nan sai su yi gudun giya. Sa'annan kuma akwai binciken da an ka zo da shi da dama da wasu da ma kake ga kamar in dai an duba an yi doka mai kyau, an ka ajiye doka yanda za a yi ma a rage shan giyan ma da inda ake sadda su zai taimako sosai, saboda in dai yana nan ko ina kake son ka iya kase kuma ba da wani tsada ba, sai ka gan kaman al'umma duka kowa sai ya je yana sai wannan giya sai kawo damuwa.
To Madalla Isa Ali kenan mai fafutukar gadin an hana shan giya a kasashen nahiyar Afirka. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 10 kenan da minti 22 na safe a nan Washington, kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. A cikin shirin namu na wannan mako, za mu dubi ne kan yadda wani ɗan gudun hijira daga Liberia ya zo nan Amurka ya zama ɗan ƙasa, har ma ya tsaya a takarar magajin gari a wani birni da ake kira Helena, ya kuma samu nasara. Birnin da kusan ilahir mazaunansa fararen fata ne. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ko wane ne wannan ɗan asalin ƙasar ta Liberia. Sunana Mahmud Lalo. A wani lamari na bazata, an zaɓi wani ba Amurka ɗan asalin ƙasar Liberia da ya gudun hijira, wato Wilmot Collins, a matsayin magajin garin Helena da ke jihar Montana a nan Amurka. Bayanai sun yi nuni da cewa shi ne ba Amurka ɗan asalin Afirka na farko da aka taɓa zaɓa a wannan muƙami a tarihin jihar ta Montana. Collins da matarsa na daga cikin 'yan ƙasar Liberia da suka tsere wa yaƙin basasan da ya ɓarke a ƙasar cikin shekarun 1990. Tamma kuma sai gashi ya kai matsayin magajin gari shekaru 23 bayan isasshi birnin na Helena.
And I don't know how they got my wife's number and they started calling my wife. And she said, put your phone back on, put your phone back on.
A haƙiƙanin gaskiya na kashe wayata, amma kuma ban san yadda suka samu lambar mai ɗaki na ba. Sai suka fara kiranta. Sai ta ce min, ka kunna wayarka. Ka kunna wayarka. Amma dai ina mai farin ciki da al'ummar Helena suka bani wannan dama na musu aiki. Ina kuma da niyyar na zaƙe na yi wa wannan birni aiki.
Has given me this chance to work for them and I intend to work my hardest for the city.
A lokacin da ya tsere daga ƙasarsa ta Liberia, matarsa wacce ta fara yiwa gaba na dauke da juna biyu, inda matar tasa har ta fara karatun kwaleji da taimakon wasu mutane a nan Amurka. Amma Collins sai da ya jira shekaru biyu bayan da ya miƙa takardunsa na neman mafaka a matsayin ɗan gudun hijira kafin ya tarar da matar tasa a nan Amurka. Da kuma isowarsa ne, Collins, wanda a da malamin makaranta ne a Liberia, ya fara ayyuka biyu, ɗaya matsayin mai gadi a wata makaranta a birnin na Helena, da kuma aikin baiwa matasa shawara.
When I was finally allowed to come to America, my little daughter was turning 2 years old.
A lokacin da aka bani damar na shigo Amurka, shekarun diya ta biyu ne kawai. A wannan lokaci ne kuma na fara ganin ta. wannan abun ya faru ne a ranar 17 ga watan Fabrairun shekarar 1994.
That was February 17, 1994.
Amma duk da haka Collins bai zauna kawai ba, sai ya koma makaranta har ya samu izinin zama dan kasa, kai har ma ya aiki da rundunar sojin Amurka. Duk da nasarorin rayuwa da ya samu shekaru 20 da suka gabata, da wani ya ce ma Collins zai zama magajin gari a nan Amurka, da ya ce an raina mai hankali.
I would laugh so hard because, you know, when we fled our country.
Ai, da na tuntsire da dariya, saboda ka san a lokacin da muka tsere daga ƙasarmu, abin da ke zukatanmu kawai shine mu samu damar inda za mu sake sabon rayuwa. Sai kuma wannan ƙasar ta ba mu wannan dama. Idan da zan samu damar mayarwa da wannan al'umma ko da rabin abin da ta bani, rabi kawai, da burina ya cika.
My life is complete. Just half. I'll be thankful.
Masu lura da al'amura dai sun ce wannan wata dama ce da Collins ya samu, yayin da zai fara wata sabuwar rayuwa ta shugabanci. A wani labari na daban kuma, Rasha ta yi gargaɗi ga gwamnatin Amurka cewa za ta sa wasu kafofin yaɗa labaran Amurka tara a rukunin bakin ƙasashen waje, waɗanda ba za su samu kariyar da ofisoshin diplomasiya ke samu ba a ƙarƙashin wata sabuwar doka da Rasha za ta ƙirƙiro. Wannan dai martani ne ga wata buƙatar da Amurka ta gabatar a kwanan nan, inda ta ce za ta saka gidan talabijin ɗin RT da Rasha ke tallafawa a irin wannan rukuni. Ma'aikatar shari'ar ƙasar Rasha ta ce ta sanar da muryar Amurka da Radio Free Europe da Radio Liberty da wasu rassan kafafen yaɗa labarai 7 da ke aiki a Rasha cewa wannan doka za ta shafe su. Ma'aikatar ta wallafa sunayen kafafen yaɗa labaran a shafinta na yanar gizo, haɗe da wata sanarwa da ke cewa mai yiwuwa wannan sauyi ya zama doka nan gaba kaɗan. Ni Mahmud Lalo nake cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana.
Saƙonmu na farko na cewa assalamu alaikum VOA Hausa, da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Hakika an zubda jini a jihar Zamfara, abinda muke ji a ƙasashen ƙetare yanzu ya zo mana Najeriya. Allah ka ji kan waɗanda suka rasu da rahamanka, amin. Saƙo daga Maryam Aminu Kano Muhammad da Basiru Sanusi Marake Maida. Saƙo na gaba na cewa salam VOA Hausa, sake kai hare-hare 'yan bindiga a wasu sassan jihar Zamfara wani babban abin takaici ne. Da Allah wadai, muna fatan gwamnatin jihar Zamfara za ta yi hubbasa wajen kawar da waɗannan ɓata gari. Daga Malam Bala Muhammad Damban jihar Bauchi. Wannan saƙo na cewa salam VOA Hausa, muna jajantawa 'yan uwa da iyalai waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyan kai wani harin ta'addanci a ƙauyuka a jihar Zamfara. Da fatan Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu, ya kuma kiyaye afkuwar haka a nan gaba, amin. Wasika daga Adamu Habu Umaru Enyaga, ƙaramar hukumar Taura jihar Jigawa, da Aminu Adamu Malam Maduri. Saƙonmu na ƙarshe na cewa gwamnatin Najeriya, da fatan za ki ƙara ƙaimi wajen samar ma jama'a magewayi ko ban ɗaki, duban ƙarancinsa da jama'a ke fama da shi, wanda hakan ya sa ɗimbin jama'a na yin ba haya a filin Allah Ta'ala. Daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar muryar jama'a.
To madalla, yanzu ga labarai a taƙaice.
Mashahurin ɗan kasuwan nan Sebastian Panere ake sa ran ya samu nasara a zaben ƙasar Chile, sai dai kuma ba tabbacin ko zai samu kashi 50 na kurun da ake buƙata, wanda zai hana je zagaye na biyu na zaben wanda za a yi a cikin watan gobe. Panere, ɗan shekaru 67, ya yi kamfe ɗinsa ne da batun rage haraji domin inganta harkokin kasuwanci a ƙasar domin bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Mai bi masa a wannan takaran ko shi ne Santa Alejandro Goyla, tsohon ma'aikacin talabijin. Shi kuma ya yi nasa kamfe ɗin ne da cewa zai ci gaba da manufofin shugaba Michael Bachelet, musamman batun ƙarin haraji da zai yi amfani da shi wajen biyan kuɗin da za a inganta harkokin ilimi a cikin ƙasar da ma sauran wasu abubuwan mawar daɗin jin rayuwa. Shi dai Bachelet ya yi shugabancin ƙasar daga shekarar 2006 zuwa 2010, lokacin da Panere ta gaje shi. Kuma ga bisan dukkan alamu, tarihi zai maimaita kansa.
Duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da sauran shirye-shirye. A madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taimaka muka gabatar da shiri, da Malam Sidi wanda ya shirya kuma gabatar, sai kuma wato Malam Alphonsus injiniyanmu na wannan la'asariya ke nan. Baba Yakubu Makeri ne ke sallama. A huta lafiya.